ba na so ki hawaye ke yata ce ta kaina
wai sai raba ni da abana wai yau abana wanda nake gauna san saya shiga ruhi na abana
da ke nake su mai ne gudurin sare hakinki bi zaman mu dalle mana
sun kauna gin shigin rai wanda ka so za ka aura zaban rabbi shi ake so alkai ri zaman na kauna kan abana ni a soyayya ko ba na rufe abana na ja tun gaba gujewa daga fata na kafe abana
sarauta maganar so ajiyeta na sake amakaranta bore raina ki huta ba na so ki hawaye ke yata ce ta kaina
sun kauna gin shigin rai wanda ka so za ka aura zaban rabbi shi ake so alkai ri zaman na kauna
samun rauni ki ce tun rai kan dokin kauna ake azani zo zauna ga akala inda kike soyi jana
sun kauna gin shigin rai wanda ka so za ka aura zaban rabbi shi ake so alkai ri zaman na kauna
ba na so Hawaii
Ki tunani ba aure da ke da abana shigin ki so kaunar kina